Zebra. Boy, I duka duka. Zerkin Samari. Mops on the money. Yaga. Yaga ina.
Big legs.
1.24 on chop on the dough. Kapo mushi ga cikin masu keta bow gamana azaye ne we never go killing is ga mu ko suna to on the go tun a baya baya yara ne ake wa bambu mu aka yi bo muke ta daura musu kambu you know a gare bi ga mozi la karambu ina gara la ra kash na fa gambu eh dan lawani eh daga Kano ne su suna a baya mu muna a kwana wai suna mamaki dan na san Madonna Madonna har muka fara yanzu ba magana har muka fara yanzu ba magana hukuna ina da mun fitowa daure camera dariya muke muna ta diriri tarara dan ubangiji yasa muke gujewa da fara ni kami ne lamani ni bana maka kankara eh bana maka kankara zanga tu zanga ayu and daddy jamba sun ba mu lamba wai za su mana goma why you dey trouble me era to be handle me No wahala, abi you know they tire, eh? Hey, yaga ina, eh, eh, daga Kano, eh, yaga ina, eh, daga Kano. Zamani ne komai a lokaci ne zamani goma sarki goma wannan haka ne eh suna ta koyo domin mu ne muke masu ciki mun musu goyo kai ashe da reno akan mu ne ta nuno idan cikin ka ne ya bace zo a shida bino mu ne sara kai ana tseren dawa kai muna akan gaba kai we don the city bang the city everybody shut down eh daga Kano they say I'm not a mino and everywhere to go they say in case they have a mono they call me monophonic I'm looking like a chronic mu ne muke miya a shata ko da ba a jino mama mi daddy na roki rabbana ya bar ku dan mu ringa Daddy, you know I got a booty, and when he gave me moody, so I'm writing to the cup, no way back to the cold. Setting boot up opa, gapping at the quota. Gani gabon kumo me daddy, bongo di na huta. Hey, yaga ina, hey, hey, yaga Kano, hey, yaga ina, hey, sanu bamba. Aje na jike ma kinji Hausa ba dawo ba yaudara da can amana wanga ban yinya ba eh dan zamani daga Kano ne I can be my love coffee for city gas there are the para party for me whole apart we are not intimate I wanna make my wife that is delectable life baby you be my honey you look amazing that's me to the hump everybody jump left to the right right to the left so bright hold me tight I beg girl hey Yagaina Eh Eh Daga Kano Eh Yagaina Eh Daga Kano
Baya 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 Gaba 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 Duka 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 duka
Jesus Christ